أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau juma'a zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka shine al-jami'u sahih na al-imam al-bukhari afdalu kitabin ba'ri kitabillahi ta'ala shine as-sahih al-bukhari yau zan mu tashi dara wannan shine darasin mu na 193 kafin mu shiga cikin darasin akwai wannan dan littafin da muka raba zan mi wani abu daga cikin shi akan muqaddima kamar irin yar muqaddima da muka saba kafin shiga cikin littafi mun lura da kyau abinda zai yake tabbatar mana abinda yasa na huddo wannan abin daga cikin bahasin Dr. Mahmud ne abinda yasa na huddo shi dan saboda fa'idar shi da kuma amfanin shi gare sanin wannan abu abinda muke ta maimaita kullun cewa mafi yawancin littattafai sawa'un wanda aka dabba'a da ma wanda suke mafadudat ga baki ɗayan su in aka gama busu wuce 5 bisa 100 busu wuce 5 bisa 100 abinda ake yake ya bace ba abinda magabata suka rubuta wanda wannan zai nuna mana cewa magabatan mu na musulunci abinda suka bari na ilimi ya wuce a kwatamta me yasa dan saboda in aka kwatamta 5 bisa 100 abinda ya bace kin shine mai yawa ya wuce ma a ce shine mai yawa a gama hada makhadudai a gama da wanda suke madabu'ai a hannun mu su wanda suke madabu'ai in aka kwatamta su su ma su ne kadan gane da makhadud kuma a gama da makhadud din da madabu'in duka gaba ɗaya busu wuce 5 bisa 100 ba ya kawo Dr. Mahmud ya kawo wannan bayanan a lokacin da shi wancan Rashid Ailal ya kawo shubuhar cewa ana cewa al-Imam al-Bukhari wanda suka karanci sahih al-Bukhari ma a wajen shi mutum 110 to idan ku har haka ne ce ina nusakhin su ai da ya kamata a ce duniyar nan tana cike da nusakh na sahih al-Bukhari dan lokacin su sanin mu ne kowa sauye littafin yake in za a karance shi ya sauye shi da hannun shi wannan nuskha ta shi da ita zai rika zuwa dokan karatu to wannan nuskhokin na mutum 110 ba wani abu yace in har da gaske ne ba tasini ya bace a ina siki ya kamata a ce an gaisu wani littafin da bai da makhadud kinda ba ta wuce 5 ba ma ana samun makhadud insurance to kuma ina ga me wajen 100 kuma a kaddara ma yace su kansu wannan da wanda suka 100 da suka koya wajen Bukhari wani za su koya ma kuma su ma da nusakh kin su kenan da duniya yace ya kamata mu ganta cike da nusakh na sahih al-Bukhari to shine ya kawo mishi tarihin abubuwan da ya shafi nusakh littattafai allobar da ta same su a cikin abarar tarih a tarihi na musulunci shi yasa da na ciro shi na samu shi suna ma halabil maktabati minan nakabati abarar tarih abin da ya shahi ya fada ma maktabobi na duniya na musulunci a tarihi gaba daya dalilan da suka sa littattafai na musulunci da dama muke ganin su babu makhadud din su rubutun su na hannu na wanda ya yi su dalilai ne da dama na farko zahirat hiratil kutub akwai zahira ta gobara da take samuwa daga ciki akwai gobara ta farko baina sufare ne a cikin Baghdad a shekara ta 451 Ibn al-Asir yake cewa a wannan shekaran ne Baghdad ta kone da khar da karf da baina surai ne aka sami yace tili tili na littattafai gabaki ɗayan su duka konewa suka yi wanda kuma wasu Amidul al-Malik al-Kulli ya zabi da dama faqtara min al-kutub khayraha ya zabi da dama wanda suke masu alkhairi cikin su akwai dubbai na littattafai dubbai dari raza a ce za a wanda suka shahi mujalladat na ulum mi'at mushafin bi hudud bani muqula kabila bani muqula kadai qur'anin su 100 suka kone a cikin rubutun hannu haka nan diyawa daga daman su su kuma a cikin hariqin aka warce su yaqutul hamawi yake cewa wannan bayani yana cikin al-kamil fi tarih yaqutul hamawi yake cewa bayna surayni biha khazanatul kutub a wannan guri akwai matattara ta littattafai babu littattafan duniya da suka kai ta amma gaba ɗaya ko gobara ta kama su ta cinye wa usuluha al-mikhraza wannan yana cikin mu'jamul buldan wannan gobara ta farko kenan sai ba gobara ta Aljami'ul Umawi babban masallacin Juma'a na Umawi a shekara ta 1461 an samu wata babban gobara a cikin babban masallacin Juma'a na Umawi wanda mulkatafai da dama da masahib gaba ɗaya suka kone a cikin wannan guri kamar yadda tarihin ya zo a cikin Hudaydah Sham gobara ta gaba gobara ta garin Basarawa da ta faru a shekara ta 1483 Ibn al-Jawzi yake cewa warada rajulun yanzuru fi ulumin nujum yuqalu lahu tiliya istagawa jama'atan wadda annahu imamul mahdi wannan mutun yace ya bayyana a cikin Basra wanda yake da'awar cewa shine imamul mahdi yace wa aharaqal basra fahtarqa daru kutub yayyaudar mutane suka yarda da shi yazo ya kona wannan littattafai da yaudara ce ya taho ya shigan su cikin maktaba su suka yarda da shi ta duniya maktaba ta littattafai ne dakuna littattafai ya kona su wannan kuma tarihin shi yazo a cikin al-muntazim fi tarikh al-imam wal muluk da al-bidaya wa nihayat ibn kasir gobara ta gaba mafi girma da musibar gobarar da ta samu littattafai maka gobara ta cikin abin nan Tarablus Sham Tarablus ta Libya ba Tarablus guda biyar da kai a shekara ta 1503 yayin da Salbiyun suka bude Tarablus sai suka kona littattafan darul ilm fiha sai Salbiyun kenan suka dauki dukkan mafi yawaitin littattafai wasu suka sace wasu suka kona na musulunci su kuma makiya ne na musulunci manya-manyan littattafai da dama wanda suke anan suke tattare a cikin Tarablus matattara ce ta ilimi wanda dubbai 100,000 kaza ake lissahi cewa na littattafai suka kona yace wa awsalaha ba'dhum ila alfin wa ba'dhum ila aksar wasu sun yi lissahin cewa littafi wajen miliyan guda suka kona wasu ma sun ce sun yi haka nan wa kana fi tilka darul 180 nasikhan a cikin wannan gurin kadai da aka aje mutum 180 ɗan rubutu 180 kamar yanzu wancan lokacin su mu nan yanzu photocopy ne zaka kai a maka to su wancan lokacin marubuta ne gwannai masu gaugawar rubutu ake sa an aje su hukumar musulunci ta aje su kawai dan nasakh illa ta tausi ta kofi suna ba masu karatu to wannan nusakh din kadai wajen mutum 180 gare su sun tattara wannan littattafai gobara duka ta zo ta kona su Ibn al-Furat yake cewa adadu ma kana fi darul ilm fi hazihi min al-kutubi nahu 3 malayin kitab adadin littattafan da ke cikin wannan maktaba kamar littafi miliyan 3 ne wanda kuma duka gobaran nan ta zo ta kona su yana cikin Hudaydah Sham na gaba ma halabi Bukhara abinda ya sauko a garin Bukhara shekara ta 1617 cikin farkon Muharram Jankir Khan a cikin rundunonin shi ya taho akan garin Bukhara wa ahada bihal asakir min jami'i jawanibiha ya kewaye sojan shi suka kewaye Bukhara ta kowane bangare fa kharaja al-a'imma wal ayan ila khidmati Jankir Khan jama'a da dama suka huto zuwa ga hidima da shi suna ta kaskantar da kai gare shi suna nema akan kada ya zubda musu jini fa nazala wa dakhala al-jami' yasabkai shiga cikin masallacin shi na juma'a ya hawo minbari wa qalili akabir bukhara suka ce ga manyan mutane na bukhara inna sahara khaliya anil alif fa antum ashbu khalil yace lalle sahara tana wohince babu kowa a cikin ta gami da abinci da ciyawa ta dabbobi yace ku huddo abin da yake tare da ku fa fatahu wa saru yanquluna ma fiha min albilad suka bude ta suka je suna huddo abubuwan da ke ciki na littattafai wa ramu fi sanadiq min al-kutub suka ta gefa su na cikin sundukai na littattafai waje aluha wara lil khair suka sanya littattafan nan su ne abincin da wakai wa hadaru ta'ama wa sharaba hunaka wa akalu wa sharabu wa darabu suka halarto da abinci makiya Allah ne suka halarto da abinci da abin sha duka salo ne na yaudara suka kama littattafan nan gaba ɗaya suka kona su kamar yadda yake cikin mukhtasar tarikhud duwar duka wannan allobobi ne da suka shahi littattafai na musulunci da sanin abin da ya fare su a cikin tarihi yana biyo su ne tarihi ɗaya bayan ɗaya na gaba mahallabi maktabatul masjidun nabawi gobarar da ta faru a cikin masallaci na annabi alaihi salatu wasalam shekara ta 1654 yace ihtaraqa al masjidun nabawi awwalal lailatil juma'a a daren juma'a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam mun san ku matattara ce a wancan zamanin ta littattafai maktaba ce a daren juma'a harkon watan ramadan shekara ta 1654 istawala al-hariqu ala jami'i saqafil masjid, dukkan gobara ta gobara ta kama dukkan rihi na masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da ya tattaro na minbari da kohohi da matattara ta da tattafai da sundukai babu ko ice dai bai saura ba a cikin to wannan da wannan gobarar da masahib da littattafai masu kima gaba ɗaya duk suka kone a wannan lokacin kamar yadda yake cikin khulasatul wafa bi akhbar dar al-mustafa na al-imam ibn al-jawzi rahimahullah. Na gaba he tattara da maktaba ta Baghdad da shekara ta 656 kalkashan da yake cewa yuqalu inna a'azamu khaza'inul kutubi, yace ana cewa mafi girman matattara ta littattafai a musulunci gaba ɗaya guda uku ce khazanatul khulafa wal abbasiyyin, khazana matattara ta littattafan halifofin abbasiyyin. Fa kana min hamilul kutub ma la yusa kasara, a cikin ta akwai littattafan da ba wanda isa ya kilga su, wala yaqumu alaiha nafasa, ba abin da kai su kima. Walam tazal ala zalika, yace bai guse ba suna tattara da wannan littattafai illa an dahamat tattar Baghdad, sai da tattar suka zo suka rusa Baghdad. Wa qatala mulkuhum hulaku al-mutasim akhir khulafa'ihim, hulaku ya kashe karshen shugaban su shine al-mutasim al-mustasim karshen halifofinsu a Baghdad. Fa zahabat khazanatul kutub fi ma zahaba, dukkan wannan matattara ta littattafai tattara da shi da rundunonin shi suka kona su. Wa zahabat ma'alimuha, suka tai babu tarihin su ba alamar su, wa ufiyat asaraha, ko gurbin su babu, dukkan su wannan littattafai wanda ita tace ta daya a duniya cikin na uku da uku. Yace bari rusawa ta hola ko ta tahi da hallakawa har zuwa tsakiyar Baghdad, bai bar komi ba na makhdudatul qadima, littattafai masu tsada na magabata masu kima wanda aka aje wanda cikin taska suke karnuka masu yawa tun lokacin halifofi da dakuna na shugabanni cike suke da littattafai. Wa qatarafu misulul faza'i fi daril hikma, yace fi khazatul kutubul madrasiyyah an-nizamiyya, a cikin wannan makaranta ita ma da madrasatul mustabsiriyya da ma wasu littattafai da dama da wanda suke na amane wal khasa. Fa alqa ba'daha fil nahr, yakwashi sauran ya watsa su cikin teku. Fasadda majarahu, yayi tabin cikin teku, littattafai suka yi tabin cikin teku. Wajazan nasu alal kutub, mutane dan yawan littattafan takal littattafan suke takawa suna wucewa min janibin ila janib. Mu duba ha mu ga yawan littattafan da aka ce korama ga ta an zuba su har suka mata cike wanda ana iya take ta a wuce, a take a hau ta saman su a wuce. To ya kake ga yawan littattafan, duniya ce guda ya kama nasa cikin abin nan. Ka annaha jisrun ma'qud, kama an dauki wannan littattafan sune a matsayin gadar da za a taka a wuce wannan korama. Wa ba'dahu al-akhar istafada azmun narul akila, wasun daga ciki gara ta cinye su muddawa da take ba mai yawa ba. Tattar babu abin da yamma musulunci bayan kashe mutane, abin da yake mafi girma shine babu wanda zai manta da shi. Duk wanda ya san tarihi ba zai mance da mulkin tattar ba, abin da suka ma musulunci na kona littattafai mujanna littattafan duka da aka zuba korama. Gobara ta gaba, gobara ta maktaba sawa a garin Iran shekara ta 617, Yaqutul Humawi a cikin Mu'jamul Buldan yake cewa sawa madina ce kyakkyawa tsakanin Rayyu da Hamzan a cikin tsakiya, sunniya ce, makaranta gari ne na sunna kuma shafi'iyya. Tattar suka zo mata da kahurcin su suka rushe ta, suka kashe wanda suka kashe a ciki, basu bar ko mutum ɗaya ba a ciki. A cikin ta akwai gidan littattafan su wanda duniya ba ta taba sanin littattafai, guri cike da littattafai kamar wannan ba, dukkan wuta suka sa suka kona su kamar yadda yake cikin Mu'jamul Buldan. Yace fa qa'ada an-nasu fi tanzimihi fi tanzifihi mudda, mutane da suka zo wasu da suka taho ko share wannan kura ta littattafan sai da ta dauka musu lokata masu yawa. Wa afsada lin-nasu min al-amta ata shay'an katiran, ya bata ma mutane kaya mai yawa. To mu duba mu ga littattafan da za a ce kurar su ma share ta gari guda sai da suka sha lokaci mai tsawo suna ta korewa. Sai abin da ya faru ciki na gaba a shekara ta 800, waka'a ta Taimur Lank a shekara ta 383, wuta ta gushe ba ta gushe ba tana ta kona gidaje na Dimashq da makarantunta da masallatan juma'ata a wajen kwana uku. To wannan gobara da ta yi kwana uku sai da tattahi da littattafai da gidajen littattafai, akwai madrasatul diya'iyya da madrasatul adaliyya da ma wasu su cikin madaris wanda an san su gida ne na littattafai na duniya guda. To duka wannan littattafan gabaki ɗaya gobara ta kona su ta yi kwana uku tana ci, kamar yadda ke cikin Khudadu Sham da Tasarruf. Sai gobara ta gaba masallacin Annabi dai kuma wanda yake babban markazi ne, makaranta ce ko da yanzu a matsayin markazi yake na karatu, littattafan da ke cikin shi ko yau Allah kiyaye aka ce sun kone ba karama asara ba ce, to ina ga wancan lokacin a wancan lokacin shekara ta 886 a cikin karni na a cikin wannan karni yace azumatun naru jiddan kuma an karin gobara ta biyu dai kenan can dama an yi wata wadda ta cinye masallacin annabi alaihi salatu wasallam har rihin gabaki ɗaya da ma matattara ta littattafai da ma qur'ani da dama wanda suke a nan gurin mutane sun yi ta kokarin huta su hutar da su amma ina ba su samu dama ba kamar yadda ke cikin khulasatul wafa bi akhbari darul mustafa sai gobara ta gaba maktaba ta magharibiya nalaha hazzaha min almihan allati nalat bil maghrib yan ce maghrib maroc wanda muka sani mu sani cewa dogon tarihi maroc gida ne na musulunci gida ne na karatu kuma koda yanzu haka nan ne gida ne wanda ya kasance guri ne wanda ya kasance tun harkon musulunci guri ne na markaz ne na ilimi to su ma gobara bata bar su ba ta same su a cikin burtukal da isban diyawa da dama sun samu su ma gobara wadda ta shahi wayu la muqala muhammad farid muhammad farid ce annahum lamma fatahul magul yayin da magul suka bude garin bukhara da samarkanda galu fit takharib sai suka wuce gona da iri wajen rusa gidaje wata damir da halakawa fa har kabuna holako dan holako shi kuma kona makaranta ibnu mas'ud wadda a cikin ta akwai mafi girman gida na ilimi da littattafai fantahabatin nar kutuba hal kathira wuta ta kona dukkan littattafan nan masu yawa da suke cikin wannan gurin kamar yadda ke cikin da'iratul ma'arif al-qarn al-20 yanzu wannan ba zan mu takaita nan gurin wan darasi na gaba mu tashi harful waw gobara ta gaba ma halla bil masjid an-nabawi zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka shine al-jami'us sahih wannan shine darasin mu na gomiya 9:3 darasin mu na gomiya 9:3 zan mu tashi cikin kitabul azan muna cikin kitabul azan abinda zan mu tashi babe na 37 wanda al-imamu al-bukhari yake cewa babu fadlu man gada ila al-masjid wa man raha baban dake bayanin faralal wanda yayi sammako zuwa masallaci ko yan maraita zuwa masallaci wannan baban ya kulla babe ne kamar yadda ke cikin al'ada shi kulla babe da wani juz'i na hadisi حديثي نقل ريشد دا ستن دبيو الامام البخاري كيشا حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كيشا ومن قدا الى المسجد دوان دي سمكو زوا غمسالاتي او راها كوكما يمريتا اعد الله له نزله اللا ياتا درمش تانا درمش دقارة من الجنة لقى الجنة kullama gada auraha duk lokacin da yayi sammako ko kuma yan maraita zuwa da sahi ko zuwa da marece wannan hadisi annabi alaihi salatu wasallam yana bayyana mana babban abin da mutum yake samu na lada idan yayi sammako zuwa masallaci ko kuma yayi marece zuwa masallaci al-imam ibn al-mulakkin rahimahullahu ta'ala yake cewa wa fihi al-khaddu ala shuhudul jama'at wa muwazabatul masajid lis-salawat a cikin wannan hadisi akwai zaburarwa akan halartar jami'i da kuma lazimtar masallaci ko da yau li'annahu iza adda Allahu lahu nuzulahu fil janna bil gudui war ra yace idan har Allah zai tanadar ma mutun gara a cikin aljanna dan yayi sammako ko kuma dan ya tahi da marece to fa mazan nuka bima yu'addu lahu wa tafaddalu alayhi bis salati fil jama'a to kuma menene Allah madaukin sarki zai tanadar mushi gami da wanda yayi sallah ya samu faralar jami'i wata sabu ajruha wal ikhlas yasni miladanta kuma yayi ta da ikhlasi dan Allah wannan da ake cewa zancan fa algudu ne tahiyya kawai ba wayin sallar ba zancan kai sammako ka tai ko kuma kai marece ka tai zuwa masallaci dai ake ni an kebance wannan lokutan guda bi sammako da marece dan saboda muhimmancin su amma ko da yaushe ake ni duk lokacin da ka tahi masallaci bayan takun nan ko wani tako a baka lada gudan kuma a dauke maka zanubi kuma doriya akan haka ladan tahiyar wannan ba sal duka ba akai ga sallar ba ba akai ga samun jami'in ba ladan tahiyar wannan kuma Allah ya maka wannan tanadin na shine samun babbar gara a cikin aljanna gara kuma kyauta kuma ana sanin ta girman ta daidai gurgurdan wanda yayi ta in aka ce wani gwamnatin jiha ko shugaban kasa maka tanadin gara zo ka amsa ka san ba karamar kyauta bace to haka nan ina da aka ce Allah madaukin sarki daidai girman Allah to daidai girman garar da zaka tarda babu na 37 al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa babun iza uqimatu salat fala salat illa al-maktuba baban dake bayanin idan aka tsaye da sallah babu wata sallah sai sallar farillan nan wannan al-Imam al-Bukhari Allah mushi rahama juz'i ne na wani hadisi ya kulla tarjuma da shi hadisin al-Imam Muslim ya huddo shi to amma da ke bai cika sharadin Bukhari ba sai ya huddo shi a bisa tarjuma sai ya kawo hadisin da zai mushi shaida ba wancan kin ba wancan bai ci sahihi ne lahiyayye ne Muslim ya huddo shi amma da ke bai kai sharadin da zai Bukhari zai huddo shi ba ya san da ingancin shi sai ya kulla babe da shi yana da usulubi da masu dama irin wannan a cike akwai gurare da dama wani gurin kuma al-Imam al-Bukhari zai kulla babe ne da wani juz'i na hadisi dan nuna ishara ga cewa hadisin nan bai inganta ba a gare shi ilalul hadisi illan ta nuna illa ga illa hadisi a cikin kokarin tarjuma tarajim kin Bukhari kadai da malamai suka ce ya shahara wajen manyan malamai cewa abin nan ilmul Bukhari fi tarajimihi ilmin sahih al-Bukhari yana cikin tarajum da yake kullawa kulla tarjuma kadai wani wata ishara ce yake maka wanda sai mai hankali sai mai zurhin tunani zai iya gano me yake nihi jiya na karanta wani bahasi wanda babban malami yayi akan hadisin mun wuce hadisi can da jumawa a cikin al-masahu ala al-imama mun ga al-masahu ala al-khuffaini wal imama shafa akan hufi kuma yace da rawani to shafa akan rawanin nan wasu sun tahi akan cewa hadisin bai inganta ba duk da Bukhari ya huddo shi a sahihin shi da ko wasu rakatara guda biyu suka yi hadisi suka yi bahasi suka tabbatar da ingancin hadisin wani kuma yazo yayi bahasi guda akan shi akan rushe cewa hadisin bai inganta ba kuma alamun kamshin gaskiya na tare da shi cewa al-Imam al-Bukhari kanshi duk wanda ya karanci manhajin shi ya huddo hadisin ne yayi ishara zuwa ga raunin shi ba ishara ba zuwa ga cewa zai hujja da shi kenan duk wanda bai fahimci cewa manhajin Bukhari sai rika cewa cikin Bukhari akwai da'ifi shi kuma shi kanshi nuni yayi cewa hadisin nan ban yarda da shi ba ya huddo shi dan ya nuna cewa bai yarda da shi ba misali abin da ya kawo hujja shi wannan malamin cewa babul masahi alal khuffaini baban da ke bayanin shafa akan hufi guda biyu Bukhari yana bude wannan sai ya kawo hadisin da ke nuni akan shafa akan hufi zalla kadai shafa akan hufi kadai hadisin da ya hudu bayan kulla baban hadisin da ya kawo bai alaka ba akan al-imama a hadisi na mai biyo mishi a can karshe sai ya kawo hadisin da ke bayanin an ga annabi yana shafa akan hufi da kuma rawani to anan gurin abinda zan fahimta yace na manhajin Bukhari inda a ce al-masahu alal imama ya tabbata a gare shi da tun wajen kulla tarjuma zai yi ishara yace babul masahi alal khuffaini wal imama sai takaitawa shi akan cewa babul masahi alal khuffaini yake kawo al-imama nuni ne akan cewa karin al-imama cikin hadisin akwai illa ku bincike ta duk da shi bai yi bayani ba ishara shi al-Imam al-Bukhari zuwa ga cikin hadisai in ba mutakhassisun ba manyan malamai cikin ilimin hadisi ba wanda yake gane ina ki tahiya to akan wannan tarjumanut tarajim suke bayani manya-manyan littattafai da aka yi khasatan akan kula da wannan bangaren kuma manhajin shi ne haka ya kulla babe akan wani abu in ya kawo akan abu guda daya in ya kulla babe akan abu guda daya a cikin hadisin sai ya kawo hadisin da ke bayani akan abu guda biyu bayan ya kawo wancan na farkon to nuni yake maka akan cewa wannan nabiyin bai inganta a gare ni ba a ambace shi cikin hadisin yana buƙatar bincike da dalilai da hujjoji guda akan wannan hadisin guda ɗaya littafai akai ana ta kai kawo akan wasu sai inganta wasu sarauna a ƙarshe dai shafa akan rawanin wannan bai inganta ba Bukhari ya yi ishara ne ya huddo shi dan ishara akan cewa bai inganta ba a yi bincike حديثنا دليل شدة ستين دأكو الإمام يكتشي حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بهينة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل النبي صلى الله عليه وسلم ياوتشي جوان متن قال سيتي وحدثني عبد الرحمن يابان الأباري حدثنا بهز بن أسد حدثنا شعبة قال أخبرني سعد بن إبراهيم قال سمعت حفص بن عاصم قال سمعت رجلا من الأزد يقال له مالك بن بهينة na ji wani mutum daga cikin kabila Azd Shanu'a ana ce mishi Malik ibn Buhayna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum wa qad uqimatu salla an tsaye da salla yusalli raka'atayn yana salla raka'a biyu yusalli raka'atayn yana salla raka'a biyu bayan kuma an tada salla falan man sarafa salla asbaci yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama la sabihin nas mutane suka kewaye annabi alaihi salatu wasalam waƙala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai annabi sallallahu yake ce mishi a subuhu arba'a, shin sallah asuba hudu zakai? A subuhu arba'a, sallah asuba guda hudu? Annabi alaihi salatu wasallam nan inkari ne yake mishi, musu ne yake mishi. Kenan bayan ana cikin sallah asuba kuma zakai wata sallah daban, raka'atan al-fajr, taba'ahu gundur wa mu'az, gundur da mu'az suka yi mishi mutaba'a daga shu'uba daga malik. Ishaq yake cewa duka anan guri kuma manhajin Bukhari, idan muka ga ya kawo hadisi kalkashin shi yace taba'ahu fulanun wa fulan, yana nuni a cikin sanadin da ya gabata akwai wani mutunan da wasu sun yi magana akan shi, wasu sun raunana shi, ko mun kankantar raunin, ko mutun ɗaya aka samu masalan ya Ibn Ma'in cikin mutashaddidun, ko wani yace wannan nan mai rauni ne, to Bukhari in yazo da ya toshe wannan kafak sai ya maka nuni ya kawo ambatan mutaba'a cewa wani da wani ma sun hudu hadisin banda kenan banda wani. Wa qala Ishaq, yanzu anan gurin mu nura da kyau, taba'ahu gundur wa mu'az an shu'uba amma fi malik, an shu'uba amma malik, a cikin sanadin mu ina shu'uba yake, a cikin shu'uba gashi haddasana shu'uba, a ƙasa gashi ne ce haddasana shu'uba, kenan da aka ce taba'ahu gundur wa mu'az an shu'uba, wa aka ma mutaba'a Bahz ibn Asad, Bahz ibn Asad ne da gundur da mu'az suka mishi mutaba'a wajen rawaito hadisin daga shu'uba daga malik. Kenan wannan Bukhari yana muka nunin cewa Bahz ibn Asad ba a rasa wanda suka soke shi, shi yasa ya buƙaci mutaba'a, dan idan rawi lahiyar shalau ba wanda ya soke shi bai da matsala komai, ba buƙata a ce a kawo mishi mutaba'a, ƙarhin shi kadai ya wadatar mishi. Anan al-Imam al-Bukhari yace wa qala ibn Ishaq, Isa ibn Ishaq yace an Sa'ad an Habs an Abdullah ibn Buhayna wa qala Hammad, Hammad yake cewa akhbarana Sa'ad an Habs an Malik, shi kuma haka ya kawo hadisin, haka ya kawo shi. Yace wannan tabawimin baban da Bukhari ya kulla lafazin hadisi ne da Muslim ya huddo cikin sahihin shi, da ashabu sunan al-arba'a duka sun huddo shi daga hadisin Amr ibn Dinar daga Aba'u ibn Yasar daga Abi Hurairah marfu'in hadisi cewa annabi ya ce iza uqimatu salatu fala salatu illa al-maktuba. A cikin wata riwaya ta Ibn Hibban yake cewa iza akhadha al-mu'azzin fil iqama fala salatu illa al-maktuba, idan mai kiran sallah ya fara iqama babu wata sallah sai ta farillan nan. Tirmizi yace haka Ayyub ya rawaito shi da Warqa da Ziyad da Isma'il ibn Muslim da Ibn Jahada daga Amri, Hammad ibn Zaid ya rawaito shi daga Ibn Uwayya daga Amri, basu dauka kashi ba marfu'i suka kawo shi ba, amma yace wal marfu'i asahu, a kawo shi a matsayin marfu'i shi inganta, inji al-Hafiz Tirmizi rahimahullah. Bai haki yake cewa daga cikin wanda suka kawo hadisin a matsayin marfu'i, ma'ana annabi ya wade shi, Muhammad ibn Muslim al-Ta'ifi da Aban ibn Yazid, wanda Muslim ya rawaito, Muslim ibn Khalid daga Amri ya rawaito shi Musnad, aka ce ya ma'aikin Allah wala raka'ata al-fajr, hamma raka'ata al-fajr in an tada sallah ba za a yi ba, yace wala raka'ata al-fajr, hamma raka'ata al-fajr ba a yi. Ka ga nan kyarara ya hadi abin nan, wanda kuma sanadin shi Hassan ne Ibn Adi ya kawo shi da Imam al-Baihaqi al-Hafiz. Ibn Adi yake cewa ban san ba wannan ziyada sai daga Nasr ibn Jahad daga Muslim. Baihaqi yake cewa wa qad qila, wasa sun ce daga Ahmad ibn Sayyad daga Nasr ibn Jahid ibn Hajib, wa huwa wahamun wahami ne, Nasr ba mai karhi bane, ya haya idan shi ma haka nan. Sannan hadisin al-Imam al-Bukhari ya ambace shi ta hanya Abdullah ibn Buhayna, wanda Muslim ya huddo shi, amma Hakim ya kawo, ya zo da Abu Garibi ya kai ya fasadarakahu, ya kawo mishi gyara bai san ba da cewa ku al-Imam al-Bukhari ya huddo shi ta hanya Abdullah ibn Sirjis. Baihaqi ya rawjo shi daga Ibn Abbas, kwadar shi da yake cewa an Malik, daga Malik mimma wahima fihi shu'uba wa ghayruhu an Sa'ad ibn Ibrahim, wannan guri ne wanda shu'uba Allah mashi rahama yayi kuskure a cikin rawaito shi daga Sa'ad ibn Ibrahim. Magana wadda take mai daidai shine ruwaito shi daga Ibn Ishaq da Abi Awana da Ibrahim ibn Sa'ad daga Sa'ad daga Habs, wanda shine wannan Bukhari yayi mana nuni a cikin littafin. Daga Abdullah akhrajahu Muslim da Nisa'i daga Qutaiba daga Abi Awana daga Ibn Majah huddo shi ta hanyar Muhammad ibn Usman daga Ibrahim, haka Ibn Asakir ya huddo cikin tarjama ta Ibn Buhayna daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai dai wahami ne da dogon bayani da suka yi akan sanadin hadisin nan. Gurin idan mun fahimci wannan, malamai sun yi sabani akan wanda ya shigo masallaci dan sallah asuba, kuma tunin an tsaye da sallah, shin zai shagalta da yarka asalul fajr ko kuwa jama'a da dama suka ki cewa yayi rak'ata al-fajr makaruhi ne kada yayi a cikin masallaci liman yana sallar asuba sun yi hujja da wannan hadisin da muke karantawa an rawaito wannan kuma daga cikin sahabbai ra'ayin ibnu umar ne da abi huraira da sa'id ibn jubair da urwata ibn zubair da ibn sirin da ibrahim an-nakhai da ata'a da shafi'i da ahmad da ishaq da abu saud da imam at-tabari duka wannan sun tai akan cewa an tada sallar asuba wanda ya shigo kada yayi iqama ko daya kada yayi abin nan rak'atan al-fajr wasu jama'a suka ce babu lahiya sallace ta a wajen masallaci in ya tabbatar da cewa zai riski raka'a ta karshe ita ce magana Abu Hanifa da daliban shi da Auza'i sai dai Auza'i cai ya halitta yayi ta a cikin masallaci kuma an yi rangwame akan haka hakanan al-Imam al-Qurtubi hikaito daga wasu daga cikin jama'a daga salaf ciki akwai Abdullah ibn Mas'ud kamar yake cikin al-Mufhim al-Imam Sauri yake cewa in khashiya fawta raka'atin dakhala ma huwa lam yusallihi ma idan ya ji tsoran ba zai samu raka'a ko dai ba a asuba to ya shiga sallar asuba kada ya tsaya raka'ata al-fajr yace wa illa in ko ba haka ba yace sai kasance sallaha fil masjid ya sallate ta cikin masallaci wa huwa qaulul limalik wata magana ce ta al-imamu malik wa zahaba ba'du zahiriya wasu daga cikin zahiriya sun tahi akan cewa ya gada salatahu iza uqimatu salah ko ya tada raka'ata al-fajr in shi ko yana cikin ta aka tara sallah to ya cire ta kamar yake cikin al-muhalla na ibn hazm yake cewa falauta amma da tarkaha ila an tuqamu salatu fala sabila ila qada'iha li anna waqtaha kharaja da dagangan ya barta har sai da aka tara sallar asuba bai yi ta barakata al-fajr to ko an gama kai yayi ta dan ya barta dagangan jumhurul malamai qurdubi ya ciro daga jumhurul malamai daga salaf da wasun su suka ce mana amma da khala wal imam fi salah sun hana cewa mutun ya shiga cikin zakata al-fajr bayan kuma liman gashi yana cikin sallah kamar yadda yazo cikin wannan hadisin annabi inkari ne an hikaito wannan daga malik kuma cewa an mutun ya ji tsoran zai rasa raka'a ta karshe wasu suka ce yusalli in fatatu salatul imami idza kanat alwaqtu wa idza kana alwaqtu wasi'an yayi sallah idan ya san cewa liman kin zai rakata al-fajr in shi in ya san cewa liman kin mai jan doguwar sallah ne wanda wannan ibn al-jallab cikin malaman malikiya ya ambace shi yayi hujja da hadisin dake cikin wannan baba bahawi Allah mushi rahama yayi da awa cewa annal ladzi karihahu annabi sallallahu alaihi wasallam ibn buhaina wasaluhu iya habil farida fi makanin wahidin duna fasilin bainahuma duk wanda ya kawo itiradi akan hadisi cikin magabata yana da dalilin shi al-imam tahawi Allah mushi rahama yake cewa abinda annabi yamma wannan mutum musu yake ce subuhu arba'a dan ya gama ta sallar wannan rak'atan al-fajr in yana gama ta tashi ya gamo ta da sallar asuba bai sauye guri ba bai danyi wani abin da ke rarrabe su ba inkarin da annabi ya mushi kenan ba inkarin yin ta ana cikin sallar asuba ba malik ya dauki wannan akan cewa wanda ya shagalta da sallar nafila akan sallar farilla da a ce wanda ya shagalta da farilla ne akan nafila to za a umarce shi da yanke sallah wa ajma'u anna man salla alayhi zuhra fa dakhala fil masjid li yusalliha fa uqima alayhi al-asr annahu la yaqda'u salatahu wa yukmiluha wannan kuma zancen nafila ake yace amma idan mutum a ce sallar shi ta azhar yake yi sai kuma liman ya shigo aka tada sallar al-asr wannan ba an ce mishi ba ya yanke ya bi su a cikin sallah a'a zai ci gaba da sallar shi malik yake cewa Allah mushi rahama wa man ahrama bi faridatin fil masjid fa uqimat alayhi tilka al farida wanda ya kabbara harama a cikin masallaci ga sallar farilla kuma aka tsaye da wannan sallar farilla fa in lam yarka qada abi salamin wa dakhala ma al imam inda bai yi ruku'i ba ko raka'a dai bai yi ba ya tada azhar kin shi kawai masala ana tunanin liman bai zo ba ko shi so yake yayi saboda wani uzuri ya tahiye shi ya tada sallar kenan ya fara bai raka'a dai ba liman ya shigo kuma suka tada tasu wannan wajibi ne ya cire ya bi liman inji al imam malik idan kuma ya yi raka'a ta guda to ya karo mata ta biyu sai sallame ya shiga tare da liman idan ya yi raka'a ta uku ya karo mata ta hudu hakanan yace in magruba ce ya yanke ta ya shiga tare da liman sawa'un ya kulla ruku'i ko bai kulla ba wa in sallasana tina atammuhuma salasan in ya yi sallar raka'a biyu sai ya cika su zamana guda biyu a cikin hadar a hadisin da yake cewa la sabihin nas ma'ana shine ijtama'u hawlahu wa ahadu bihi sahabbai sun kewaye annabi alayhi salatu wassalam sun tattara a wajen shi yau ina ga muna son mu yi kadan dan saboda ina so mu kare wancan takaitawa zan mi a wannan baban ya wannan tambaya al-mutaba'a tana tunkude sukar da aka ma rawi ba suka ba take tunkudewa tana nuni dai akan cewa ruwayan nan tashi abun nura ce ana itibari da ita mutaba'a da shawahid da itibar suna ba da karhin cewa abun ruwayan nan da ya kawo ana itibari da ita ba wai su kore mishi sukar ba a annabsur ruwaya da ya kawo in ana da elcewa a cikin shi duk da wannan ihtiyadi ne na Bukhari da kokarin tasabbut cikin sha'anin hadisi dukkan marawitan shi da ya kawo koda wasu sun soke su gaskiya tana tare da shi Bukhari Allah mishi rahama tun yayin littafin shi har zuwa yau malamai suna ta kokarin huddo wasu hadisi wanda a ganin su a fahimta su suna da rauni si ta idrasa su iya karshen su dai abinda za a ce gaskiya tana tare da al-Imam al-Bukhari dan saboda yayi ihada ga dukkan wannan soke-soken da ake yi annabi sarawi ne ko annabi sakan hadisin ne ko makamantan shi nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mu dauki sarki mana gafara assalamu alaikum warahmatullahi